Muna farin cikin sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau 11 ga watan Satumba na shekarar 2020. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25, 31, da 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashahausa.com. Masu gabatarwa Madina Dahiru mai shanu tare da ni Amina Buhari Auna. Kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da dai sauransu. A yau 4 ga watan Satumba na shekarar 2020, filin namu na nishadi ne. Haka yake Madina. Da wasa da wasafa gashi nan har an kai wata 6 muna aiki daga gida. Gaskiya ga jihar California su ma suna ta fama da wutar daji. Bana dai sai addu'a Allah ya kawo mana saukin al'amura.
To amin. Jama'a kamar dai yadda Madina ta bayyana mana a farkon shirin, yau filin namu na masana'antar nishadi ne.
Kama daga masana'antar nishadin Kannywood har ma na nan Amurka.
Warai kuwa, sannan za mu ziyarci filayenmu na kwalama da tatsuniya. Kar ku bari a bar ku a baya, ku yi ta zo mu ku janyo akwatin rediyon ku kusa ku saurari shirin yau da gobe.
Masu saurare ba tare da bata lokaci ba, za mu je ga hirar da nayi da Aminu Sharif wato Momo, Momo dai na masana'antar Kannywood. Inda ya ɗanyi bayani akan irin rawar da masana'antar ta taka a siyasar bara da dai sauransu.
Nace akwai alamura da dama a shekarar da ta gabata lokacin zaɓe da suka nuna rarrabuwar kawuna tsakanin 'yan Kannywood. To a yanzu ya al'amarin yake ne?
A yanzu akwai barbashin wannan abu da dai an ci kasuwa an watse. Waɗanda suka ci muriya akwai sun ci muriya, waɗanda kuma aka yi musu fafa lolo suna nan suna takeici da cizon yatsa kuma suna ɗan bakara. Waɗanda suka zamanto ba sa gamuci da juna, kullum muna gaya musu kar su yadda su shigar da al'amura ko alaƙa ko abokantaka ko mu'amalarsu a siyasa ta hanyar goyon bayan wani ɗan takara ko ɗan takara wanda daga baya-bayan ya yi amfani da su. Zai iya barinsu wasu an musu alƙawarurruka ba ma da niyyar sunan masana'antar ba, a'a da niyyar su karan kansu, inda muka gaya musu cewa kuskuren da suke yi babba kenan. In har za ka zama da kayi wata tafiya ta siyasa ko za ka goyi bayan wani ɗan siyasa, to ka duba ka yarjejeniya da shi a rubuce me zai wa masana'antarka, ta yaya wannan goyon bayan da kai zai bi shi in har da sunan kai ɗan fim ka tafi.
Ya ce wai a yayin gabatar da shirye-shiryenka a Arewa 24 da bakinka, me yasa kake yawan hawa da murya kafin su gama?
Akwai yanayin tsari na shiri da kuma yanayin irin zube na tambayoyi. Wata tambayar idan har ka samu abu da kake so, to kana la'akari da lokacinka, za ka iya katse mutum idan har kuma kana da sauran tambayoyin da kake so ka yi, kai kokari ka shiga masa, ko kuma kana ganin cewa zai iya sakin layi. Wannan wani sabbare ne ko dabaru na masu kaman tambayoyi a jaridu wanda za ka yi, kar ka bari ka bashi ya saki layi ba, ije ne kai har ma ya faɗi abin da ba a bukata, wanda kuma zai zo ya ce ya bata hira ta daga baya ko kuma ya riga ya faɗi wani abu wanda ba da shi ake bukata ba. Ya danganta dai da irin fahimtar da yi.
A shi ma a shafin Twitter ya ce bai taɓa ganin duk a cikin fina-finanka bai taɓa ganin kai rawa ba. kamar sauran jarumai ko me yasa ko dai tana kunya ne ko kuma baka iya ba
to gaskiya ni ban iya rawa ba kuma ni bana bukatar bana son ta
baka son ka iya rawa
bana son na iya ni in an gani ina rawa motsa jiki nake yi saboda na dauke ta ne kaman wani yanayi na exercise da zaka iya yi ka motsa jikinka amma ni wannan al'amarin da ake na raye-raye baya ina dai sauraron kide-kide amma gaskiya rawa bata cikin tsari na bata layi na kuma duk sanda mai shirye fina-finai idaje shi ne masa dan da yawa ma akwai lokutan da yawa a fina-finan an ce da waka in ka kama zan ce bazan waka ba a ba zaka bi dan Allah da Annabi ka zo dai ka tsaya koya ya kai dai wallahi ba na ba muran motsa ba zan dai dare hannuna so in ya lura zai iya sanin cewa lokacin annaye na ni na kada kaman dai na sallah a gaba na ciki amma ni ban yadda da raye-raye da waki-waki a cikin fina-finai
wani mojam shi ma a shafin Twitter kuma ban ce shi na samu wannan tambayar kusan sau shida ba shi kadai ya aika da wannan tambayar ba yace wai a yayin gabatar da shirye-shiryen ka a Arewa 24 da bakin ka me yasa kake yawan hawa da murya kafin su gama
ban gane kamar hawa da murya ba
kamar wai yadda kake kamar yadda kake gabatar da shirin ka da bakin ka wai baya musu dadi wai me yasa kake yin haka abinda suke son sani kenan da wasu daga cikin bakin naka abinda yake nufi kenan wai idan kana hira da mutane idan kana hira da mutane wasu su kafin su gama magana ka hau da murya
na katse su
akwai yanayin tsari mutane
akwai yanayin tsari na shiri da kuma yanayin irin zube na tambayoyi wata tambayar idan har ka samu abin da kake so to kana la'akari da lokacin ka za ka iya katse mutum idan har kuma kana da sauran tambayoyin da kake so kai kai kokari ka shiga masa ko kuma kana ganin cewa zai iya sakin layi wannan wani sidabar ne ko dabaru na masu kaman tambayoyi jaridu wanda zaka yi kar ka ban baraka bar shi ya saki layi ba yaje kai har ma ya faɗi abin da ba a bukata wanda kuma zai zo ya ce ya bata hirar ta daga baya ko kuma ya riga ya faɗi wani abu wanda ba shi yake bukata ba ya danganta ne da irin fahimta da yayi
sannan na samu tattaunawa da mawakin nan Soja Boy wanda ya fito a shirin talabijin na Amurka da ake kira 90 Day Fiancé
I no go mind to ask for to see my lover, lover. One in a few problems, you send your eyes and make a wire, wire. You be my woman, woman, my lover, lover. If loving is a crime, then tell me for life.
Kina na son wanda yayi wakan nan mai suna Fire? Kafin mu kawo muku wannan hirar muna so mu ba ku shawarar cewa idan akwai yara a kusa da ku ku shirye musu bayanin wasu abubuwa ko kuma ku ce su dan ba ku wuri har zuwa ƙarshen wannan takaitaccen hirar
lokacin da za ta fara Najeriya na tuno lokacin a cikin videos din ku an ga tana ta kuka saboda irin sha'awar da kuka yi da ta zo Najeriya kawai dan sai kawai aka ga kun fara musayar kalaman batanci akan shafukan sa me hada ka da tsani
abun da ke faruwa tunda na dewa maganar gaskiya ni ba ina zama da Dita badan soyayya bane ina zama da Dita saboda jihadi ne saboda sacrifice
ban gane ba baka so Lisa
sacrifice ko lokacin da muke tare da Lisa duk wani zaman da muke da Lisa ni ban nace ma Lisa ina son aure ta ba ni ban nace ma Lisa ina son mu yi soyayya ba kin fil azal Lisa ita ta fara cewa tana so na muka dade muka ga kusan wata uku muna drama akan cewa ba zai ba mu yi soyayya saboda ni tunda nake bai wani serious relationship ba
baka ta
goki da duniya nake budurwa ta a Najeriya ba kuma maza nake bi ba mata nake so amma saboda m din da nake da shi ba na sai in samu kaina da muwar da zai so distracting idan akan abin da nake Lisa ta rike wanda sai nake tunda tana America ina Najeriya mu tafi a haka tana kira na baby doctor tana kira ta baby girl Lisa tace mun za ta zo June 2017 nace ban yarda ta zo ba saboda idan ta zo ina zan kai ta tace mun za ta zo November 2017 nace ban yarda ta zo ba tai nace mata zan mai tafiya a wannan wata din meanwhile ba inda zan je ko ba na san ta dole tace mun za ta zo April 2018 nace ban yarda ta zo ba tace mun za ta zo December 2018 nace ban yarda ta zo ba saboda ne idan na kawo ta na farko dai bai taba faruwa ba dan arewa aure Baturiya Bahaushe Zunzurutun Bahaushe dan Sokoto baba na dan Sokoto mama ta yar Katsina kin gane in dauke ta in kawo musu koda yarinya ce ta ina zan fara na farko kin
eh wace bayani
ko kwace na uku ba za ta haihu ba na hudu ba ta da wani kudin da za ta iya support na wadda shi rada ni ina nan Najeriya na tura wa Lisa $2000
to ka ta bai kamata
daga nan Najeriya na tura wa Lisa $2000 kin gane to wannan dalilin yasa nace ban yarda ba to amma saboda wannan abun da nayi applying yazo kuma ni nayi applying ni na san me nake nema akan abun
eh
ba ni zan je America ba ita za ta zo daga America ta zo Najeriya nace to ban da option akwai abun da zan faɗa nan wanda mutane ku sani ba idan kika kalla program din na dace ina zama ina wasu abubuwa saboda me in kasance nice a gurin Lisa a matsayin ta na mace akwai wanda nake faɗa ina yake tambaya na ake cewa mun yi sex na cewa eh mun yi sex wai ban taba sex da Lisa wallahi
kwana da
Lisa ban taba sex da Lisa ba ko bayan aure na ban yi sex da Lisa ba ko bayan mun yi aure ba mun yi sex da Lisa ba kin gane amma bana ma faɗa ko abokan na bana faɗi saboda me rayuwa na ne ba abun da ya dame ka kin gane
haka ne
abun da kake so mutane su gane anan shine wani lokacin wasu abubuwan idan kana son ka zama international sauran mutanen duniya ba Hausawa bane adam ko ba su santa ba so idan kana son su kalle ka ba za ka yi abin da Hausawa kadai ke so ba
a cikin wayanda suka yi ta aiko min tambayoyin da suke so in maka mata da yawa suna ta tambaya dan Allah in tambaye ka ko kana da budurwa ina ji dai suna son ku yi soyayya ne shi sai suke tambaya
gaskiya ban da budurwa kuma ba na ji ba amma ba wai ba wai ina son in zama rude bane a'a ina son focusing akan abin da nake yi ne saboda ni haka yadda nake so in ka ba ni ba so nake duniya sai an fara cewa ga wani wannan sitin American star African base ina son duk a fara compare nawa da irin su Chris Brown irin su Jay-Z okay bari in faɗa musu su ji ina magana da John Legend kusan kullun abinda John Legend ya gaya min cewa shi a Africa abinda ya gaya min cewa shi a Africa mutum biyu ya sani daga Burna Boy sai Soulja Boy
daga Burna Boy sai kai kenan
sai Soulja Boy Miley Cyrus ta ce mu mutane da ta sani Burna Boy Davido Wizkid Soulja Boy
gaskiya
ne yan tunanin cewa kamar ina abu ne kamar na Madness idan aka bude boda za ku fahimci me ke faruwa za ku fahimci cewa
Allah ya kai mu lokacin bude bodan nan dai kowa ya dago a bude boda
abun da ke Annabi Muhammadu faya faya Me, I'm not going to ask you to be my lover, lover. Money not the problem. Send the answer, make a wire, wire. You be my woman, woman. My lover, lover. If loving is a crime, then jail me for life.
Oh, my God.
Girl, I want you in my life. Girl, I want my lover, my life. Girl, I want you in my life. Girl, I want
To jama'a cikin hirarrakin da nake yi kai tsaye a kafar Instagram kenan. Kuna iya kasancewa da mu a shafin mu na Instagram inda za a rinka yada sanarwar irin waɗannan hirarrakin da za ku iya saurara kai tsaye. Yanzu kuma za mu dawo masana'antar nishadin nan Amurka inda fitacciyar mawaƙiya Beyonce ta fito da sabon kundin jerin waƙoƙi mai suna Baki Sarki ne. Mun takuro muku gutsire daga shirin mu na taskar VOA ga gutsirin da Amina ta fassara.
Unlike any other,
Black is King,
wato baki sarki ne wani sabon kundin kallo ne da fim din waki-waki da aka shirya wanda ba amurkiyar nan mawakiya kuma mai rubuta waƙoƙi Beyonce ta rubuta ta kuma ta shirya ta fim din na sahun jerin waƙoƙin The Lion King's Gift an dauki hoton bidiyon sa ne a Amurka da kudanci da yammacin Afirka da kuma nahiyar Turai ya kuma kunshi waƙar Afirka da dama An fitar da fim din kasuwa a watan Yuli ya samu karbuwa wajen masu kallo amma ya samu masu suka ma wasu na cewa ita Beyonce wadda aka haifa a birnin Houston na Amurka dake Texas ta yi laifi wajen amfani da zane-zanen Afirka a baki ɗayan aikin da ta yi ba tare da tana da wani tushen al'adun nahiyar ba amma a Afirka ta kudu waɗanda suka ba da gudunmuwa wajen shiryawa sun yi murna matuƙa
I'm really, really honored to have become part of the crew that put together this film. And
yace ina cikin murna matuƙa ga kasancewa ɗaya daga cikin ma'aikatan wannan fim din ina kaunar fim din ya tabo abubuwa masu yawa da ba a faɗa mana a makaranta kan tarihin bakakken fata lokacin da na fara kallon fim din shine lokacin da na fara ganin labarin da kayayyakin da take sakawa da wurin da aka yi baki daya tabbas ya nuna wani abu da ya wuce abinda mutane ke tsammani
and the attires and outfits that she was putting and the whole scene really represented something deeper than what people were expecting
yayin da film din ba kowa ne ke da hanyar ganin sa ba a nahiyar babban kamfani ya da shirye-shiryen talabijin na Afirka ta kudu yana baiwa manyan kwastomomin sa damar gani kadai masoyin Beyonce Koksi Motswani yace ɗan Afirka mazauna kasashen ƙetare da bakar fatar Amurka na da ƴancin nuna abinda wasu ke kallo a matsayin al'adun Afirka wanda ya kirkiro shirin labarai masu jan hankali Motswani yace yana son fim din
Like there are areas where I felt like that.
Yace akwai wurare da naga kamar za a iya inganta Black is King. Misali a matsayina na Dan Daudu, zan so na ga labarin Dan Daudu sosai. Na san cewa tana aiki da Dan Daudu da dama, amma zan so na ga labarin su sosai a film din. Yadda Beyonce ta bayyana al'ada da ƙarfin bakar fata na zuwa ne a daidai lokacin da Kamala Harris ta zamanto mace bakar fata ta farko yar takarar mataimakiyar shugaban ƙasa
Black women have always been on the low
yace mata bakar fata sun dade suna daga ƙasa-ƙasa a jerin al'umma kuma a same su sun mamaye tare da takarawa irin wannan abane mai ban sha'awa da ƙarin gwiwa Dalibin koyon hada fina-finai Masibula ya ce fim din Beyonce ya bashi karfin gwiwar yin aiki na gashin kansa domin fadin karin labarin Afirka akan abu guda masoyinta a Afirka sun amince idan baki sarki ne to Beyonce sarauniya ce Har yanzu dai masu saurare kuna nan tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Kamar dai yadda muka bayyana a farkon shirin, yau filin na nishadi ne. Za ku iya kallon bidiyon wannan gutsarin a taskar VOA. Lallai kamar mawakan Afirka da dama sun yi aikin haɗin gwiwa da Beyonce.
She never did forever be nobody wifey. Yeah. She wanna be pretty but your heart is a me. Play it like a villain 'cause she got in her way. Away. Like a by mine and I grind, yeah, yeah. Tonight I might fall in love, depending on how you hold me. I'm glad that I'm calming down, can't let no one come control me. Keep dancing and call it love, she fights it by falling slowly. If ever you are in doubt, remember what mama told me. Brown skin girl. Skin just like pearls. Your back against the world. I never tried it for anybody else around.
Kamar waɗannan da ke karrama mata bakar fata wanda ake kira Brown Skin Girl da Beyonce ta yi da Wizkid.
Okay. Tonight I might fall in love, depending on how you hold me. I'm glad that. control me. Keep dancing and calling love. She's fighting but falling slowly. If ever you are in doubt, remember what mama told me. Brown skin girl, your skin just like pearls. Your back against the world. I never trade you for anybody else. Brown skin girl.
Yanzu kuma za mu garzaya jihar Kaduna inda wakiliyar sashen Hausa a Kaduna Binta Ibrahim ta gayyato mana Nana Firdaus Rufa'i da za ta yi mana bayani akan kayan kwalama na ribi.
Assalamu alaikum. Da fatan dai muna nan cikin makwalakwalan da makwalashen mu na mata. To yanzu dai za mu fara akan ribi kantu da ake cewa. Shi ribi an aka siyo shi ne za a zauna a dan gaggyara shi haka kamar yanda ake gyara shinkafa haka yar Hausa. Yar Hausa dai ba kowa yake ya santa ba amma dai an san dai sun ta
yanzu kan kowa ya san yar Hausa. Wato za ku tsince duk wani
sai a dan tsince duk wani datti
da manyan duwatsu.
Yawa in aka tsince sai a zo a kuma rege a riga sosai wasu su sa roba wasu su sa koko su rege sosai a rege shi sosai ya fita tsakuwar diya abinnan a raba shi da kananan tsakuwa duk dattin yayo sama tsakuwar tai kasa da azubar. Sai a zo a samu taji wannan muciya
rariya
kai ko kwando haka a tace ya tsani. In ya tsani nan kuma an dora tukunya akan wuta. In ya riga ya tsani ruwa bai daga sai a zo a juye shi kamar yadda ake tafasa nama haka za a yi in ka tsani naman ka za a yi ka san kana juye shi ne akan wuta ba sai ka sa ruwa ba. To haka za ka yi sai a zuba ri din a cikin tukunya sai ya soyi ya soyi ya soyi kamar yana kaskas nan kana ci kadan ji yana kaskas.
To
kamshi shi zaka ji yana fitowa. To sai ka sauke shi kana sauke shi sai ka zuba a roba wannan tukunya da kai amfani da ita sai ka daureye kana daurewa kawai sai ka zuba sugar dinka sannan kuma sugar din yanda zaka amfani da shi in zaka amfani da wannan loka daya to shi ma sugar din eh na kantu to shi ma shi kan shi ma zaka amfani da loka daya na sugar din. To
bai
yawa ba bai yawa ba wasu suna son mai zaki wasu kuma suna son dan daidai.
To in dan daidai ne a yi da rabi
in dan daidai ne zaka iya yi da rabi da gwangwani daya in dan daidai ne wani kuma rabi kowa yanda yake so kawai sai ka sa sugar din a kan wuta in sugar din ya fara yadda wuya da wuya fa yayi brown kamar zai fara konewa to da mun kin dauko kantin ki dan yana da fa wahala sosai yana da wahala kin dauko kantin ki da mun kina juya sugar din da muciya da muciya kina dauko kantin ki wanda ya zama ne kin da mun kin soya shi kin aje kin ba shi tsoro to sai a dauko shi ana zuba da hannu a daya da zaka danga juya shi kakka karkata shi zaka ta sa kana eh
in ka fara juyin hannun
eh haka zaka yi sai sai ka samu wani yana zuba ma shi sai ka samu eh ko kuma ka dage in zaka iya kana zubawa kana juya kana juya kana juya ka tabbatar sugar din da ridin ya kama jikin shi yayi danko sosai kana dauko shi da zafin shi yana danko haka kamar zuma haka sai ka samu shi ma ka samu leda ko buhu ka yi flat da shi haka ka baje shi shi ma sai ka zo shi ma ana sa leda mai saboda ai abinda yasa ake sa mai saboda kai ya kama kai ya ifita ana sa mai shi ma a kasa sai a baje shi a zuba ana zubawa shi ana zuba shi shi ma sai ka yi baje shi da muciya ka babbaje shi ko ina yanda zaka iya yayyankawa. To shi gaskiya ana mai gaggawa ne dan ana baje shi ya dan fara dan shan iska kadan to za a sa wuka ne a yayyanka in ba haka ba zai yi tauri in yayi tauri ba za a iya yanka shi ba. To shi ne yanzu na ri
shi ma na ji kamar zan iya yi a cikin minti 15 zuwa 30 ko
to ai akwai wani mai kokarin da zai iya yi wani kuma an husband din shi nan zai iya taimaka mai dan wajen zubawa din nan ya dan juya mai wani kuma in yin shi kadai ne tunda tara yake yin kwadama tunda in suka zo duk za su ci da kai da ayya ba sai ka fita waje ba ka je wani meeting fa ka je wani Mr. B ka je wani park ka je baba eh ai kuwa to shi ne
jama'a ba mu manta da filin tatsuniyar mu ba bari mu kaikar shirin da tatsuniyar da malama Hawwa'u ta ba wa binta
gatanan ku labari akan wata yarinya wani attajiri wanda lokacin auren ta yayi sai babanta yace ta fito da mijin aure sai ta ce to a tara mata mutanen garin mazajin za ta zaba amma ita da sharadi ɗaya ba ta son ta bu ko ɗaya a jiki aka samu insu mutane kamar guda biyar suna ta dudubawa ko ta budin karami ne a jikin mutum sai a ce ya kauce ba da shi za a yi har wani ma yaron babanta damshiri ta bude ne kwal a jikin shi aka ce a'a ba da shi za a yi ba sai san wani aljani ya ji labarin haka sai shiga ta irin ta mutane ya zo aka gwada aka ga bayi da tabo ko daya aka zo aka kawo mata labari sai cewa ta yi ai kuwa na samu jin aure kyakkyawa aka daura aure aka shagali iri-iri aka zo kai amarya ango ya ce shi baya son mutane su aka ta tafiya ita tana cikin mayafi ta zo ta buɗe mayafin nan ta ga ana ta wuce gonaki daji aka je tsaya can wurin wani kogo dan kusa da rafi aka ajiye ta yace baki ruwan ido ba to ni ba mutum bane ai kuwa sai saka ta cikin wani awan dan keji ya rufe sai ya tafi sai can damshiri aka aiko shi baban ta ya aiko shi ta ya ibo musu ruwa ya zo wurin nan yana ta ibo ruwa sai ta hango shi ta fara kuka ta ce tana waka tana damshiri ne damshiri yaran babana damshiri yaran innata ka je gida damshiri ka ga wa inna da babana ina cikin kogon nan maciji sun sassare ni kunamu ta harbe ni shinaka sun cicije ni sai ce a kan tabo ɗaya kika iri sai tsaki sai ya wuce kullum in ya zo haka suke yi sai ya wuce wata rana sai kawai yana zaune ya zauna kusa da ɗakin babanta shi ne sai ya zauna ya kishingida sai ya fara waƙar damshiri ne damshiri yaron babana damshiri yaron innata ka je gida damshiri ka faɗa wa inna da babana ina cikin kogon nan mati kuna wasa ha harbe ni mati ji sun sassare ni sun na ku sun cicije ni suke nuna dai sai baban daga ɗaki ya fito zai ji shi ce yan Allah da shi bi ka faɗa mata karka da Allah duk inda ƴata take ka nuna min ita ai ku akai da shi da ya fara nuna iwa akai da ƙyar ya ce to su zo su bi aka je sai aka kwanto ta aka kuso da ita daga kejin sai suka koma gida tana kuka ta ce ita ta tsugo ba za ta ƙara ruwan ido ba yanzu ma duk wanda suka ba su za ta yarda da shi sai babanta ya ce ba laifi ma idan tana son aura masa damshiri sai ta ce eh wallahi ta yarda ɗaura masa aure yanzu aka ɗaura aure aka yi shagali gurgus kan tsira gaɗira ni gaɗira zai wai dai wani da alhaki na kai
to masu sauraro abinda ya sawaka kenan a cikin shirin yau da gobe na wannan sati don haka a nan ne za mu da sa'aya yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aikina da ta taya ni gabatar da shirin Madina Tahiru mai shanu da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmuwa a cikin wannan shirin da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC na ke Allama da ku ai hutun ƙarshen mako lafiya.